Zoomer and the Bee.
Bar Sniffer.
Mi ba da sana'a, masu ba da sana'a.
Kullum ina sanarwa, kira mutane su shege ni. Yanzu akan sana'ata, nake soku ne me. Wanda ba zai bani karuwa ba kariya ne me. Kudi da mutunci nake nema kar ku da me. Dan na iya,
na iya,
ina
bana.
A cikin ka
so customer,
me sake kudi baka damyanun ka
so customer,
sai ir gai mai gyara cikin ta
so customer,
babba yariya mu ne a bikin ta
so customer.
Allah koro
ga busure na ni,
Allah koro
ina son lalabi,
Allah koro kasuwa,
ta koro kasuwa,
Allah koro kasuwa,
Allah koro kasuwa.
Ba sniffer dan Asad ya sana iya aiki kan waka, shi ina mata doki ko abu kima, ina shalliki a makaranta ina cin maki, mai sarrawa ki share gidan ki, rawa da kalamai sai na cika tanki, maganan kudi in zai shiga banki kada ki damu da su ci guminki, to dan saurayi na son mulki, ta shiga nema kudin gina daki, ni alatin mama ta yi wanki ya ya. Sun zan samu a jikin ka
so customer,
me sake kudi baka damyanun ka
so customer,
sai ir gai mai gyara jikin ta
so customer,
babba yariya mu ne a bikin ta
so customer.
Allah koro
ga busure na ni,
Allah koro
ina son lalabi,
Allah koro kasuwa,
ta koro kasuwa,
Allah koro kasuwa,
Allah koro kasuwa.
So customer, so customer.